أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabarakamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka da muka saba gabatar da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato rijalun wa nisa'un haula rasul sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine darasinmu na 51, kuma yau muna ranar 28 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, wato daidai da 22 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022 miladiya. A cikin darasi na 50 mun shiga cikin tarihin matayen da ke kewaye da ma'aikiyar Alaihi Salatu Wassalam, kuma mun fara ni da ƴaƴan shi wanda su ne mafiya kusanci da shi. Sannan Allah ya da mun gama da ƴaƴan shi, sai kuma matan shi, sannan sai kuma sauran matayen sahabbai radhiyallahu anhum. To a darasin da ya gabata mun ji tarihin Nana Fatima radiyallahu anha, kuma ba manta ba mun faɗi sunanta da nasabarta da laƙabinta da alkunyanta. Ana mata alkunya da Ummu Abiha, ko kuma Ummul Hasanaini, ko kuma Ummul Ayyuma, ko kuma Ummul Raihanatayn, duka alkunyanta ne. Ana mata kuma laƙabi da Az-Zahra da kuma Al-Batul. Ana kiranta Fatimatu Siddiqa, ana kiranta Fatimatu Mubaraka, ana kiranta Fatimatu Tahira, ana kiranta Fatimatu Zakiya, ana kiranta Fatimatu Radiya, ana kiranta Fatimatu Mardiya. Kuma kamar yadda ya gabata a cikin wancan darasin cewa an haife ta ne a ranar 20 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 5 kafin aikin annabci, wato shekara ta 18 kenan kafin a yin hijira zuwa Madina. Kuma an haife ta ne a cikin garin Makka, kamar yadda ya gabata dai a wancan darasin cewa mijinta Sayyidina Aliyu ne ɗan Abu Talib, ɗan baffan ma'aiki alaihi salatu wassalam. Sannan kuma mun faɗa a cikin wancan darasin da ya gabata cewa ta haifi ‘ya’ya guda 5 ne. Akwai Imamul Hasan, akwai Imamul Husain, akwai kuma ɗan uwansu Muhsinu, wanda shi kuma ya rasu ne tun yana jariri, ko kuma wasu ma suna cewa kamar ɓarin shi aka yi. Amma dai abin da ya fi tabbata shi ne an haife shi, daga baya kuma sai ya rasu yana jariri. Sannan akwai Zainabul Kubra, akwai kuma Zainabul Subra, wacce idan ake cewa Ummu Kulsum. Sannan Nana Fatima radiyallahu anha tana da wani zobe wanda a jikin shi an rubuta Amnul Mutawakkilin, wato amincin masu dogaro ga Allah. Sannan babbar hadimar da ke yi mata hidima a gidanta ita ce wata baiwar Allah da ya kiranta Fidda. Nana Fatima radiyallahu anha wasu sun ce ta rayu kamar kimanin shekara 26 ko da 7, wasu kuma sun ce ta rayu ne shekara 18 a duniya, wasu sun ce shekarun da sun kai 18 kafin auren nata, wanda wannan kuma gaskiya shi ne abin da ya fi tafatuwa. Kuma Nana Fatima radiyallahu anha ta rasu ne a ranar 3 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 11 bayan hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalam, bisa ruwayar malaman da suka tafi akan cewa ta rasu ne tsakanin da ma'aiki alaihi salatu wassalam wata 2 ko 3. Wasu kuma sun ce ta rasu ne a farkon watan Ramadan, misali 3 ga watan Ramadan. Wannan ita ce ruwayar malaman da ke cewa ta rasu ne tsakanin da ma'aiki alaihi salatu wassalam wata 6. Kuma an binne ta ne a garin Madina, amma ainihin muhallin inda aka binne ta har yanzu nan babu wanda ya sani. An ce kamar yana daga cikin addu'a da ta yi cewa Allah ya ɓoye wa mutane wannan ɗin. Kamar yadda dama tun kafin ta rasu ta yi wa kanta wankan gawa, ta ce kuma ba ta so a buɗe ta. Wannan shi ne
inda ce na Fadima radiyallahu anha kuma ya gabata in fadi kadan daga cikin darajojinta da manqabobinta sannan kuma ai shi wankan ana yin shi ne saboda wanki wa mamaci abin da ka iya faruwa tare da shi yayin mutuwar tasa saboda yanayin wahalar fitar rai wanda zaka tarar yayi fitsari a cikin shi wanda zaka tarar yayi ba haya a cikin shi wani kuma dama ya dade yana jinyar ya dade yana yin fitsari a cikin shi ko ba haya to kaga tsarkake shi din saboda saduwa da ubangijin sa kaga abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske wani kuma wata kirsan da mutuwar ta riski shi ko da janaba ma a jikin shi ba a sani ba kaman akan mur wannan wankan kaga ya hade barkomai da komai kamar ita kaga tana cikin nutsuwar ta rasu domin da za ta rasu sai da fadi sai bayan ta yi wa kanta wannan wankan ta dauko sabon tufafi ta sanya a jikinta dan ta cewa me yi mata hidima kiman shimfiɗa a tsakiyar daki ta mata shimfiɗa a tsakiyar daki ta zo ta kwanta sai ta ce mata rasuwa zan yi yanzu amma idan mijina ya shigo ki gaya mishi na riga na yi wa kaina wanka kada wani ya buɗe ni an ce baffan ma'aiki alayhi salatu wassalam sai ibn al-abbas shi ne wanda ya mata sallah sannan aka binne ta to gunda suka binne ta ne har yanzu nan malaman tarihi sabani suke yi da juna wasu sun ce a cikin baqi'a ne wasu kuma sun ce a'a a cikin garin madina ne a gidan sayyidina aqilu wan sayyidina ali to daga nan sai tarihin yarna na fadima radiyallahu anha wato ainihin babbar yarta wace ce shugabar mu zainabu yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sunanta zainabu radiyallahu anha wa alaihi assalam mahaifinta shi ne shugaban dukkan annabawa da manzanni kuma jagoran mala'iku baki daya shi ne annabi muhammadu khatimul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarta ita ce sayyida khadijatu bintu khuwailid as-siddiqa radiyallahu anha mijinta kuma shi ne abul as ibn rabi wanda yake dama dan ummarta ne da mahaifiyarta da mahaifiyar shi uwa ɗaya ba ɗaya suke an haifi sayyida zainabu radiyallahu anha a lokacin da ma'aiki alayhi salatu wassalam yana da shekara 30 cip-cip a duniya wato bayan auren shi da mahaifiyarta da shekara 5 kenan aka haife ta kuma ita ce yar fari a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife ta ne a garin Makka al-Mukarrama kuma ta rayu kusan shekara kamar 30 ko 31 a duniya kafin rasuwarta ta rasu ne a farko-farkon shekara ta 8 bayan hijirar ma'aiki alayhi salatu wassalam kuma an binne ta ne a Madinatul Munawwara a wannan makabartar da ta baki'a akwai shekarar da na je wata umra wani mutumin Ethiopia wani malami daga Ethiopia ya nuna min magun da yace nan gun ƴaƴan ma'aiki ne alayhi salatu wassalam yace ga kabarin Ibrahim al-Mu'azzam da kabarin ita Ruqayya da Ummu Kulsum da Zainab an haifi shugabar mu Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan ma'aiki alayhi salatu wassalam yana da shekara 30 a duniya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi matukar farin ciki game da haihuwarta kazan ciro ita ce ishi ta fari mahaifiyarta Nana Khadija radiyallahu anha ita ma ta yi farin ciki saboda ganin yadda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya cika da murna da farin ciki da wannan haihuwa kuma ya kasance yana yawan daukanta yana wasa da ita alayhi salatu wassalam kuma bisa al'ada irin ta mutanen wannan lokacin mutanen Makka suna bayar da ƴaƴansu ana shayar da su a ƙauyuka to ita ma sayyida Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayar da ita an shayar da ita a ƙauye sai da ta kusa shekara 2 sannan aka dawo da ita hannun mahaifiyarta to bayan dawowar ta hannun mahaifiyarta to daga nan ne kuma ta ci gaba da karɓar tarbiyya daga hannun iyayenta guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mahaifiyarta sayyida Zainab radiyallahu anha ta taso a wannan tsakankani mahaifinta shugaban annabawa da manzanni mahaifiyarta kuma siddiqiya wato babbar waliya wacce ita ce ta farko wajen karɓar wannan addini namu na musulunci sayyida Zainab radiyallahu anha girma ya same ta tun da wurwuri a cikin rayuwarta kasancewar wato an haifi ƴan uwanta a bayanta kuma a lokacin na mahaifiyarsu shekarunta sun fara yawaita domin ko ita lokacin da aka haife ta shekarun mahaifiyarta sun haura 40 mahaifiyarta tana da wajen shekara 45 sun da ta haife ta kuma ita ce yar fari a gun mahaifiya alayhi salatu wassalam amma ta wajen Nana Khadija tana da wasu yayu guda biyu akwai Hindu akwai kuma Hala dukkanin su kuma mazaje ne Hindu din namiji ne hakanan hala din shi ma namijin amma su mahaifinsu daban nana Khadija ta haife su ne da wani mijin kafin maiki Ali sallallahu alaihi wasallam ya aure ta amma wajen maiki da Ali sallallahu alaihi wasallam ita Zainab ita ce yashi ta fari a lokacin nan saboda yanayi irin na ainihin rayuwa ta wannan lokacin kuma nana Khadija radhiyallahu anha shekarunta sun fara ja to ita sai da Zainab tunda ita ce yar fari ta taimaka mata kware sosai saboda wajen saboda kula da kannanta tunda kaga bayan an haife ta ne sannan aka haifi Ruqayya sannan Ummu Kulsum sannan Nana Fatima sannan kuma ga sauran kannan su wanda su kuma sun rasu ne ma suna kanana to amma dai kaga sauran akalla dai su matan guda hudu din nan idan Zainab din ita ce babba kuma ita ce ta fari to kaga za ta taya mahaifiyarsu kula da sauran guda uku sannan ga kuma wayancin mazan su ma da aka haifa daga baya Nana Khadija radiyallahu anha ta kasance tana da wata yar uwa da ake kiranta Halatu bintu Khuwailid kanwar Nana Khadija ce wadda koyaushe tana zuwa gidan Nana Khadija lokaci lokaci saboda tana matukar kaunar Nana Khadija saboda ka san a cikin yan uwa sai ga wani Allah ya hada jininka da shi to kamar irin haka ne to ita Hala tana da wani danta wanda ake kiran shi Abul As ibn Rabi ta kasance ita Hala din wato kanwar Nana Khadija tana yawan rayawa a zuciyarta cewa tana so ta hada zumunci har ta hada aure na zumunci tsakanin danta da kuma yar Nana Khadija radiyallahu anha to ana nan kuwa lokacin da shekarun Zainab suka dan fara yawaita ta kusan isa budurci to a lokacin nan sai ita Hala ta kankwasawa Nana Khadija wato ta gaya mata wannan labarin cewa tana so su hada auren zumunci tsakanin iyayensu Nana Khadija radiyallahu anha ta yi mutukar farin ciki sannan kuma ta ce mata to ta jira ma'aiki Ali sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ta sanar da shi tukunna su ji amsar da zai bayar to bayan ma'aiki Ali sallallahu alaihi wasallam ya dawo an gaya mishi to ya yi mutukar farin ciki shi ma kuma ya bada damar su zo su nemi auren ana nan ko sai shi Abul As ibn Rabi ya zo ya nemi aurenta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan asannan ne ma'aiki Ali sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi to ya bashi amma sai ya nemi yardarta tukunna ma'aiki Ali sallallahu alaihi wasallam ya nemi yardarta kasancewar kamar yadda ya faɗa a cikin wani hadis la tunkaul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkaul bikru hatta tusta'zan yace ba aurar da bazawara har sai an nemi umarninta haka nan ita kuma budurwa ba a neman aurenta to ba a aurar da ita har sai an nemi izininta sahabbai suka tambaya ya rasulullahi menene izininta yace idan tayi shiru aka tambaye ta kina son wani to in tayi shiru shikenan an san tana so shikenan sai a aura mata shi to kaga ma'aiki Ali sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ne tun kafin annabci kwarai da gaske tun kafin annabci duk da kaga sai da ya sanya wannan sharadin cewa sai an tambaye ta tukunna kaga tambaye ta kuma aka dace cewa ita ma dama tana san shi shikenan sai aka aura mishi to labari ya yadu a cikin garin Madina cewa Abul As ibn Rabi ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aka mutane a cikin garin Makka su garka wato yi mishi murna saboda sannin su da fifikon ma'aiki Ali sallallahu alaihi wasallam cewa shi Abul As ya zama wato ya zama surukin shi to abin ayi mishi murna ne shi kansa Abul As duk da cewa kuma shi Abul As din shi ma yana daga cikin yan kadan daga cikin mazaji a cikin garin Makka wanda matasa ne kuma masu dukiya yana da dukiya sosai mutum ne shi dan kasuwa mai yawan fatauci daga Makka zuwa kasar Sham yayin da lokacin da ake jira yayi wato lokacin daura aure kasancewar kamar da na faɗa a baya shi kansa Abul As mutum ne mai dukiya to haka dai ya soke raƙuma da yawa aka yi walima mai girma bayan an daura auren kenan mutane da yawa an taru an ci abinci an yi farin ciki sai da Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rayuwa mai daɗi a gidan mijinta kasancewar mijin yana tsananin son ta ita ma tana tsananin son shi dan ana buga misali da su wajen soyayya da shi mijin da kuma ita din sai da Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haifi ƴaƴa guda biyu tare da wannan miji nata. Na farko daga cikin ƴaƴan shine Aliyu dan Abul As, wanda dama shi bai dade ba sosai ya rasu, amma an yi hijira da shi har zuwa Madina kafin rasuwarshi, dan ya rasu ne a garin Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son shi sosai, har ma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka ranar yakin fatuwar Makka, ya dora shi a bayan raƙumishi. Ta biyun kuma ita ce Umamatu bintu Abil As, wadda wannan Umamatu dinnan ta girma har ma Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya aure ta. Bayan rasuwar Nana Fadima radiyallahu anha, Sayyidina Ali ya aure ta kuma ya zauna da ita. Ina jin kamar ta ma haihu da shi. Lokacin tana ƙarama, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ɗauke ta, wani lokacin yana sallah yakan ɗauke ta haka a hannun shi ya riƙe ta, idan zai yi ruku'u ko sujada sai ya ajiye ta. Ta kasance tana yawan zama tare da Maiki alaihi salatu wassalam. Abul As ibn Rabi, mijin Sayyida Zainab, ya kasance kamar yadda na faɗa a baya, mutum ne ɗan kasuwa mai yawan tafiya fatauci. Yana tafiya fatauci zuwa garuruwan Sham, ya bar wannan mata tashi mai albarka a wajen mahaifiyar shi Halatu bintu Khuwailid. Saboda tsananin son da yake wa Sayyida Zainab, Abul As ibn Rabi, an ruwaito cewa akwai wasu baitukan waƙa da yakan yawan yi a lokacin tafiye-tafiyen shi saboda tunanin matar shi. Yana cewa zakartu Zainab lamma waraktu wa qultu suqiya li shakhsin yaskunu al-harama bintul amin jazaha Allah salihatan kullu ba'lin sayasni billazi alima. To ana cikin wannan ne sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi ya kawo lokacin da Maiki alayhi salatu wassalam wahayi ya fara sauka gare shi. Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance Allah ya mishi siffofi na kamala tun kafin annabci. Ya kasance mutum ne shi mai mafifitan halaye, ya kasance an san shi da gaskiya da rukun amana da kuma yawan taimakawa ga miskinai da fakirai da raunana a cikin al'umma. Kuma da waɗannan kyawawan halaye ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya shahara, duk wanda ya san shi to ya san shi da waɗannan halaye. Sai da ya zama wato tun kafin annabta in ana zancen kyawun hali, don cikin garin Makka babu wani wanda ake faɗa sama da shi. Kissan nan ta wahayi ta fara ne daga lokacin da Maiki alayhi salatu wassalam wato ya fara jin baya son zama cikin jama'a, yana keɓantuwa, yana tuntuntuni a cikin halittar Allah subhanahu wata'ala, yana zama a cikin wannan kogo na Hira'u a kan Jabalun Nur. Ya kasance yana ɗauke mafiya yawan lokutansa a cikin tadabburi da ta'amuri da tuntuntuni da tafakkuri cikin lamarin Ubangijinsa. A ɗaya gefen kuma matar shi Sayyida Khadija radiyallahu anha ta kasance tana yawan tambaya game da shi sallallahu alaihi wasallam, tana kuma aikawa da mutane domin a zo mata da labarin halin da yake ciki sallallahu alaihi wasallam. A yawancin lokuta ita da kanta takan shirya kayan abinci da sauran abubuwa na guziri ta taho masa da shi ta kawo mishi a nan a inda yake zaune a cikin kogon Hira. Wani lokacin kuma shi da kansa yakan sauko daga kan dutsen ya koma gida ya sake shiri sannan ya dawo. To bayan kuma wahayi ya fara sauka gare shi Anna Khadija radhiyallahu anha sai ta garzaya zuwa ga wannan dan baffa nata mai suna Warqatu bin Nawfal radhiyallahu anhu. Ta zai ta ambata mishi halin da mijinta yake ciki, to har ma shi din ya mata armashi cewa lallai wannan miji naki da sannu zai zama shine annabin wannan al'ummar. Dama akwai annabi wanda ya rage da shine mafificin dukkan annabawa alayhi salam, kuma shine na ƙarshen su, to lalle wannan miji naki to shine. Har ma yayin wa Maiki alayhi salatu wassalam bishara qarara, shi da shi yake ce masa ina ma ina nan da raina da ƙarfina a lokacin da mutanen garin nan za su fidda kai. Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki yace yanzu mutanen garin nan har za su kore ni su fidda ni daga gari? Sai Warqatu yace mishi ai babu wani mutumin da zai zo da irin abin da zaka zo wa mutanen ka da shi, face sai an yi adawa da shi kuma an yi shi sai an yi gaba da shi. Ya kuma gaya ma Maiki alayhi salatu wassalam lallai da sannu mutanen shi za su azabtar da shi, za kuma su cutar da shi da shi da duk wanda ya bada gaskiya da shi. To Nana Khadija radhiyallahu anha jin wannan bishara mai girma daga Warqatu bin Nawfal sai ta yi farin ciki sosai. Sai dai kuma duk da haka ta ji nauyi ko kuma wato damuwa a cikin zuciyarta game da ɗaya bisharar da yi cewa lalle Qurayshawa da Sannu za su bijire kuma za su nemi su azabtar da wannan miji nata mai albarka. To Nana Khadija radiyallahu anha bata yi jinkiri ba, ya da kasance yadda ce ta farko wajen ba da gaskiya da wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam. A wannan ranar da wahayi ya fara sauka ga mai kiyaye alaihi salatu wassalam, to Abul As ibn Rabi a wannan lokacin nan yayi wata tafiya tashi ta kasuwanci wato ta bafatauci. To matar shi Sayyida Zainab radiyallahu anha ta taho zuwa gidan mahaifanta a gidan mai kiyaye alaihi salatu wassalam domin ta zo ta ji halin da suke ciki kamar da saba dama lokaci lokaci tana zuwa gidan. To zuwan nan da ta yi sai ta tarar mahaifiyarta Nana Khadija tana cikin wani hali wanda ba ta saba ganin haka ba. Ta riski lokacin da Nana Khadija ta dawo daga wajen Warqatu bin Nawfal, to sai Zainab radiyallahu anha take tambayar Nana Khadija menene ya faru, menene ya faru. Sai ya zama Nana Khadija radiyallahu anha saboda halin da ita ma take ciki na ɗimaucewa ba ta samu ta ba wa Zainab din wata cikakkiyar amsa ba. To sai da ta taro dukkanin ƴaƴan Ma'iki alayhi salatu wassalam, duka ƴaƴanta din nan guda hudu, da Zainab da Ruqayya da Ummu Kursum da kuma Nana Fatima radiyallahu anha. A lokacin Nana Fatima duka shekarunta biyar ne a duniya. Sai ta tara su waje guda ta ba su labari cewa wahayi ya fara sauka ga wannan mahaifi nasu mai albarka, wannan annabi manzo mai girma, kuma lalle mahaifinsu manzo ne na Allah, Allah ya aiko shi zuwa ga dukkan mutane baki daya. Da haka nan take gaba ɗayansu suka ba da gaskiya, suka yi imani da Ma'iki alayhi salatu wassalam. To kaga wannan mafiya yawan malaman tarihi ma ba sa kawo shi cikin lissafi, a rahali kuma lalle ya kamata ya zama ma shi ne ma a cikin lissafi. Nana maganar waye ya fara ba da gaskiya, sai a ce iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, matar shi Nana Khadija da kuma ƴaƴanta. To daga nan kuma yin su sai a fita waje, Nana Khadija da ƴaƴanta, an ce da ƴaƴanta din nan har irin su Sayyidina Ali radiyallahu anhu, duk da shi kanin miji ne to amma shi ma yana cikin gidan, shi ma a ranar ya ba da gaskiya. Gaba ɗayansu suka musulunta nan take, kuma suka gaskata ga manzancin Ma'iki alayhi salatu wassalam. Wannan kuwa ba baƙon abu bane, saboda kasancewar sun riga sun san halin mahaifin nasu, gaskiyar shi, rukun amanarsa da dukkan kyawawan halaye na nagarta da suka sani tare da shi. Nan take dukkaninsu suka shaida cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah, kuma lalle mahaifinsu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Sai da Zainab radiyallahu anha aka nan dai ta ci gaba da zama, wato ta ci gaba da tabbatuwa a bisa janibin Ma'iki alayhi salatu wassalam wajen taimakon shi, da kuma ita ma kokarin kiran mutane zuwa ga Allah musamman ma mijin nata. Wannan shine mafi kankantar abin da za ta iya yi a matsayinta na matar aure kuma mace. Daga nan sai wani adadi kaɗan daga cikin mazajen Makka suka fara shiga addinin Musulunci, wanda a wannan lokacin a cikinsu akwai Sayyidina Abubakar As-Siddiq, sannan akwai Sayyidina Ali radiyallahu anhu a lokacin ne shi ma yana da ƙananan shekaru, sannan akwai Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu, akwai Sayyidina Zubair ibn Al-Awwam da kuma wasunsu. Daga nan Abul As ibn Rabi bai daɗe ba sosai sai ya dawo daga fatawcinsa. To kafin ma ya shigo gida, labarin Ma'iki alayhi salatu wassalam ya shiga kunninsa, wato daga shigowar shi gari an ba shi labari cewa sirkinka ya zo da wani bakon abu, an babba shi labari cewa sirkin nashi sallallahu alaihi wasallam yana kira da cewa a daina bautar gumaka, a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Yayin da Abul As ibn Rabi ya shigo wajen matarsa Sayyida Zainab, sai ya ba ta labari game da abin da ya ji a waje. Yana gama faɗa, yana gaya mata irin abubuwan da mushrikai suke faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma addininsa. To a nan take ita kuma Sayyida Zainab radiyallahu anha ita tsaya a gaban shi ke gaya masa, to lalle haƙiƙa ita fa ta riga ta ba da gaskiya da wannan addini, kuma ta yi imani da addinin da Ma'iki alayhi salatu wassalam, wato mahaifinta, yake kai. Ta ba da gaskiya da dukkan abin da ya zo da shi. Sannan ta kira mijin nata zuwa ga shiga addinin Musulunci. Sai dai shi bai ce mata eh ba, bai ce mata a'a ba, sai ya kama hanya da ya fita daga gidan. yayin da Abul As ibn Rabi ya dawo gida sai ya tarar da matarsa sai da Zainab radiyallahu anha tana zaune tana jiran shi ya shigo bayan ya shigo sai yake bata labari cewa ai a waje da ya fita ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira shi zuwa ga wannan addini na musulunci cewa ya shigo addinin musulunci ya bar bautar gumaka sai da Zainab tana jin wannan sai ta yi farin ciki a zatanta cewa mijin nata ya gaskata kuma ya musulunta sai dai yayin da ya karasa bata labari bai bata bisharar cewa ya shiga addinin musulunci ba kamar yadda take tsammani dan haka sai da Zainab radiyallahu anha sai ta ji wani bakin ciki a cikin zuciyarta wanda har sai da ya bayyana akan fuskarta duk da cewa mijinta Abul As ibn Rabi bai musulunta ba to amma duk da haka da ya kasance yana tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so mai yawa sosai kuma baya kokonto cikin gaskiyar ma'aiki alaihi salatu wasallam kuma baya kokonto cikin amanar shi da kyautawar ido bai taba yin kokonto cikin wannan ba yana daga cikin abin da ya gaya wa sayyida Zainab wata rana yana da kira shi zuwa ga addinin musulunci yace mata wallahi ma abuki indi bi mutahan wa la sahaba ilayya min an asluka ma'aki ya habiba yace wallahi ina miki rantsuwa da Allah mahaifinki a guna ba abin tuhuma bane na san ba zai ƙarya ba ba zai gaya wa Allah abin da ba haka ba kuma ba abu ne mafi soyuwa ba zuwa gare ni cewa in bi tare da ke zuwa cikin addinin da mahaifinki yake kai fi sha'abin wahid cikin hanya guda da ni da ke sai dai ni ina tsoro ne kada mutane su riƙa cewa mijinki ya bar addinin iyayen shi da kakannin shi ya kafircewa abin da iyayen shi suka yi imani da shi dan ya yarda da matar shi ina tsoro cewa miki kada a riƙa miki gori cewa mijinki ya bar addinin iyayen shi da kakannin shi ya shiga addinin mahaifinki dan neman yardar ki to tun daga wannan dai sai da Zainab radiyallahu anha duk da rashin musulunta da mijinta yayi to a sannan dai dama wahayi bai riga ya sauka bisa haramcin zama tsakanin miji kafiri da kuma mace musulma ba da haka ta ci gaba da zama dai tare da wannan miji nata tana dai ci gaba da kiran shi zuwa ga addinin musulunci koyaushe lokaci bayan lokaci tana ci gaba da kiran shi zuwa ga addinin musulunci kuma har ila yau abu ne bayyananne cewa Abul As ibn Rabi bai taɓa faɗar wata mummunar magana game da Annabi alaihi salatu wassalam ba ko kuma game da addinin musulunci kuma bai taɓa ƙoƙarin tilasta ta cewa ta fita daga addinin musulunci ba ana nan dai sai da Zainab radiyallahu anha tana gidan aurenta tana samun labarin abubuwan da ke faruwa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kafiran Qurayshawa lokaci bayan lokaci idan ta ji abin farin ciki ta yi farin ciki cewa wane ya musulunta addinin mahaifinta yana ƙara ƙarfi tana ƙara yin farin ciki idan kuma ta ji wani abu na cutarwa da su kafirai suka yi to hankalinta yakan tashi lokaci ma takan taho gida domin ta taya mahaifiyarta wajen haƙurƙurtar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ana cikin wannan hali ne kuma sai mahaifiyarta ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi matuƙar baƙin ciki da rasuwar wannan mata tashi mai albarka ya yi baƙin ciki mai tsanani har sai da ya sanya wannan shekarar suna Amul Huzni wato shekarar baƙin ciki kamar yadda kuma bayan wannan mata tashi ta rasu akwai babban shi Abu Talib wato uwan mahaifin shi wanda suka ware ba daya wanda koyaushe yana ba wa ma'aiki alaihi salatu wassalam kariya daga cutarwar mushrikai koyaushe suka zo don su cutar da ma'aiki alaihi salatu wassalam to Abu Talib yakan ba shi kariya har ma akwai lokacin da suka zo suka gaya wa Abu Talib cewa lalle ka hana shi daga wannan abin da yake yi ka hana shi in bai zai hana ba to za mu ɗauko wani irin mataki a kan shi yace ai baffa ka gaya musu da za su kawo rana su ɗora min ita a hannuna na dama su kawo farin wata su ɗora min shi a hannuna na hagu kaga zafi da sanyi sun haɗu kenan waje guda yace wallahi ba zan bar wannan abin da nake kai ba sun ga rasa yadda za su yi suka zo suka taru suka ce to ka gaya mana shin me kake so idan dukiya kake so mu tara maka dukiyoyinmu har sai ka zama ka fi kowa yawan dukiya a garin nan idan shugabanci kake so mu sanya ka zama kai ne shugabanmu babu wata shawara da za mu yi ki sai da yardarka idan kuma jagoranci kake so to mu jagorantar da kai a cikin dukkan al'amuran idan kuma aure kake so ka duba duk tsadar yadda kake so ko yar gidan waye zamu aura maka sai ce idan kuma wata cuta ce ta same ka an bugun aljanna ko wani abu zamu hada ma zamu hada kuɗi mu nemo maka magani ko a ina ne amma mu abin da muke so shine ka bar wannan wa'azi naka ka daina cewa a daina bautar gumaka ka daina cewa a bautawa Allah shi kare yar sai gama fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai cewa mai fadar Utubatu dan Rabi'atu ne yace mishi ka gama yace to saurare ni maki alaihi salatu wasallam sai bismillah ya fara karanta mishi suratul fussilat yadda yaji inda Allah yake cewa fa in a'rudu fa qul anzartukum sa'ikatan misl sa'ikati adim wa samud to daga nan ne sai yace ya hakuri karka sa ubangijin ka ya saukar mana da tsawa irin ta adu da samud kar ubangijin ka ya halakar da mu kamar irin yadda ya halakar da adawa da samudawa kai hakuri shi wata mutum dan Rabi'atu ya gaya ma yake alaihi salatu wasallam wannan haka na akwai lokacin da suka zo da wani sambalelan sauri dan gidan Walidu dan Mugira ne suka cewa ka ba mu wannan dan uwan naka mu je mu kashe shi in so mu kuma ga wannan saurayin kyakkyawa mun baka shi ya zauna a gidanka ya zama danka a maimakon wannan din Abu Dalib yace wato ku yanzu ai kuka maida ni kenan an ba ku nawa dan ku je ku kashe shi sannan ku ku bani naku dan in raya shi in kula da shi ya rayu shi yace musu ba zai yiwu ba to kaga Abu Dalib wato ya taka rawar gani sosai wajen ainihin wannan addinin namu na musulunci don ba dan Abu Dalib da Nana Khadija ba to ita kanta hijirar ma'aiki alayhi salatu wasallam daga Makka zuwa Madina to da tun ba za a fi shekara uku ko hudu ba da farkon annabci za a yi ta amma an ga saboda kasancewar akwai su din da Allah ya bada wannan kariyar sai da aka shekara 13 a garin Makka ana ta kiran mutane zuwa ga addinin Allah amma ana cewa waɗannan turakun guda biyu sun rasu ai ma'aiki alayhi salatu wasallam da kira aka yi shekara uku a daddafi daga nan dole aka yi hijira saboda cutarwar sai ta nunnunku a kan shi da kuma a kan duk wanda ya ba addini shi shi yasa a shekarar da suka rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira shekarar da suna Amul Huzni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bakin ciki matuƙa a wannan shekara saboda rasuwar waɗannan muhimman mutane guda biyu ita ma kuma Sayyida Zainab radiyallahu anha ta yi bakin ciki sosai game da halin da ma'aiki alaihi salatu wasallam ya shiga saboda rasuwar waɗannan manya-manyan ginshiƙai guda biyu haka nan sauran ƴan uwanta wato Sayyida Ruqayya da Ummu Kulsum da Nana Fatima to da haka sai suka yi iya bakin kokarinsu su ma wajen ganin sun kwantar da hankalin ma'aiki alaihi salatu wasallam kamar yadda suka ga mahaifiyarsu Nana Khadija tana yi amma ita Sayyida Zainab ta kasance tana gani kuma tana jin irin abubuwan da ke faruwa a cikin gari na daga cutarwa da kuma azabtarwa wanda mushrikai ke yi ga ma'aikiyar Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda suka bada gaskiya da addinin sa to babu wani kokari za ta iya illa kawai ta daga hannu ta yi addu'a tana roƙon Allah ya ba wa mahaifinta nasara akan abokan gaban shi wato makiyansa kuma Allah ya sanya wannan da'awa ta shi ta addinin musulunci ta shiga ko ina da ko ina to wannan shine addu'a ta kullum har sai da wata rana tana zaune labari ya iske ta cewa lalle ma'aikiyar Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da shi da babban abokin shi Sayyidina Abubakar As-Siddiq zuwa garin Yasriba wato Madina kenan wata samu labari cewa lalle wasu mazaje daga cikin Quraishawa sun fita domin neman shi har ma sun sanya wani kuɗi mai yawa da kuma raƙuma guda 100 ga duk wanda ya zo da labari ko kuma ya kawo musu Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko Sayyidina Abubakar a raye ko a mace za a ba shi wannan kuɗi kai Sayyida Zainab radiyallahu anha to jin wannan abun wato sai ta kasa bacci tsawon wasu darare bata iya bacci ba saboda tsoron halin da ma'aiki alayhi salatu wasalam yake ciki hankalinta bai kwanta ba har sai da ta samu labari cewa sun isa garin Yasriba lami lafiya kalau da shi da wanda ke tare da shi sallallahu alaihi wasallam to bayan isa shi garin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni atawo mishi da matarsa saida Saudatu bintu Zam'a radiyallahu anha ita da sauran ƴaƴan shi guda biyu da suka rage wato Nana Fatima da Ummu Kulsum atawo da su zuwa garin Madina amma saida Ruqayya ita ta kasance ta yi hijira dama tare da mijinta Sirna Usman tun da farko to ita kuwa saida Zainab ita kare ta rage a garin Makka babu wani abu wanda ya same ta na cutarwa a sannan saboda tana gidan aurenta tana tare da mijinta kuma ya bata kariya bisa addininta to lokacin da musulmai suka yi wannan hijira san baro gidajensu da dukiyoyinsu a garin Makka da su kuma mushrikan Quraishawa da suka riga diban wannan dukiyar ta musulmai suka maida ta tazuma tasu suna yin kasuwanci da ita suna yin ainihin sauran abubuwan su na yau da kullum da ita suna fatauci suna ƙara gina kansu da dukiyar musulmi to bisa wannan dalilin sai su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka riga fita lokaci domin su kwato dukiyar su duk sun suka ji labari cewa Quraishawa sun wuce da wani ayiri zuwa kasar Sham to suka daidaici daidai lokacin dawowar su dan a fita a tare su to ana nan ne dai har lokacin da aka samu labarin ayirin Abu Sufyan cewa sun je Sham sun yi fatauci kuma suna hanyar dawowa a wannan lokacin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam aka fito domin tare wannan kafilar wato wannan karabka Abu Sufyan ya samu ya tsira tare da waɗanda ke tare da shi dama duk da haka mutanen Makka sai da suka fito dai wannan shine abin da ya faru aka zo aka gwamza yakin Badar a wannan fitowa ta yakin Badar da za a fito to akwai wannan mijina ta Abul As ibn Rabi mutanen shi sun tilasta mishi cewa lalle shi ma sai ya fito da shi za a fito wannan yaki yana ji yana gani duk da san da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan girmamawa da yake mishi amma yana ji yana gani aka fito tare da shi dan a zo a yaki maiki alaihi salatu wassalam gashi kuma cewa sarkin shi ne kuma ya baro yar gidan maiki alaihi salatu wassalam a gida wato matar shi tana cikin tashin hankali tana ta addu'a dai Allah ya ba wa mahaifinta nasara akan waɗannan abokan gaba tana addu'a hayya yau Allah ya kiyaye mata mijinta kala kashe shi ana nan kuwa bayan yaki ya kauri ƙarshe dai waɗannan mushrikai suka ji kunya domin duk da yawan adadin su su 1000 da kuma karancin adadin jama'ar musulmai su 313 kuma Allah ya ba su nasara akan su kafiran an kashe mutum 70 daga cikin manyan su kuma an kama mutum 70 a matsayin burtunonin yaki wato ɗaurarru kenan rubutattu ba cikin waɗanda aka kama ɗin nan har da mijinta Abul As ibn Rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi a cikin waɗannan ɗaurarru wato burtunonin yaki sai ya nemi cewa sahabbai radhiyallahu anhum su sauta musu ɗaurin da aka yi aka kuma kyautata gare su to yayin da sayyida Zainab radhiyallahu anha ta samu labarin cewa mijinta yana cikin waɗanda aka kama to sai ta tura da wani abun wuyanta mai tsada domin ya zama shine kuɗin fansar shi wani abun wuyan nata ainihin shi na Nana Khadija ne ta ba ta shi ta yi mata ado da shi a ranar da za a kai ta ɗakin mijinta to yayin da aka kawo wannan abun wuyan garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani sai tana da matarsa Nana Khadija aka ce mishi ga wannan Zainab ce ta bayar domin ta fanshi mijinta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani an ce sai da ya hawaye saboda tunanin Nana Khadija sai ya juya wajen sahabbai yake ce musu idan kuna ganin za ku sakar mata da wannan burtunan nata ko ku mayar mata da shi ba tare da an karbi komai nata ba da sahabbai radhiyallahu anhum da gaggawa suka sake shi shikenan ya koma gida amma kafin ya tafi sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi to za mu yi alƙawari da kai idan ka je gida ka kyale min yata ta taho nan tunda kai har yanzu baka musulunta ba shikenan ya kuma yi alƙawari amma ya boye maganar har sai da isa garin Makka isin ya sai da Zainab wato matar tashi ta yi kyakkyawan shiri ta shirya guzurinta komai da komai to a lokacin tana dauke da karamin ciki da haka sai ya umarci wani dan uwan shi mai suna Kinanatu cewa ya je shi ya raka ta har zuwa wajen da za su hadu da wasu daga sahabban maiki alaihi salatu wassalam shi ma maiki alaihi salatu wassalam daga garin Madina ya tura Sirna Zaidu shi da wani mutumin Madina cewa ku je daidai waje kaza za ku ganta sai ku rakota ku tawo da ita garin Madina. To wannan dan uwa na Abul As mai suna Kinanatu bin Rabi, to yana tare da ita tana kan wani raƙumi sai so wani waje da ake nishi Banu Ya'juj, suna jiran ƙarasowar sahabban Maki alayhi salatu wassalam. A lokacin nan sai wani kafiri wanda ake nishi Kubaru dan Aswadu yaje da mashi ya sokawa wannan raƙumin nata, sai raƙumin ya kada ita ta fado. Sanadiyar wannan fadowar har sai da cikin dake tare da ita ya bari, tayi barin cikin dake tare da ita. To sauran mazajin dake tare da shi wannan Kubaru din sai suka juya a guji suka gudu dan kada shaida su. Amma shi Kinanatu sai ya dauko ta ya saki dora ta kan raƙumi ya dawo da ita garin Makka domin ta yi jinya ta huta. To bayan ɗan wasu kwanaki haka ta dan yi jinyar ta samu sauki. To daga nan ne kuma sai ta sake tafiya. Shi mijin nata Abul As ibn Rabi shi ya rako ta tun daga Makka har sai da ya kawo ta Madina tare da ƴaƴan nata guda biyu da Aliyu da kuma Umamatu. Shi kuma Kubaru dan Aswadu daga wannan lokacin sai ya rasa inda zai sa kanshi, saboda Maiki alayhi salatu wassalam ya ga sahabbai duk inda suka ganshi inda sun kama shi to a kone a kona shi da wuta, yace kawai a kashe shi. To ya faɗi wannan yace in an ganshi a kashe shi kuma a kona shi da wuta. To washi gari sai ya ga sahabbai kuma yace jiya na ga muku cewa in kun kama wani da wani da Kubaru dan Aswadu da kuma wani abokin shi cewa ku kona su da wuta, to kada ku kona su yanzu in kun gan su kai ku kashe su, domin ita wuta babu wanda ya cancanta ya azaba da ita sai Ubangijin da ya halice ta. Maiki kenan alayhi salatu wassalam. Amma shi Kubaru dan Aswadu, shi Kubaru dan Aswadu wannan sariyar da suka fita ba su samu sun kama shi ba. Daga baya ya musulunta kuma ya yi hijira daga Makka ya dawo garin Madina kuma ya rayu a cikin musulunci har zuwa zamanin Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu. Abul As ibn Rabi yana nan a cikin kafirci dab da lokacin fatuhu Makka, wato a wajejin shekara ta 8 kenan. Abul As ibn Rabi yana dawowa daga wata tafiya ta kasuwanci da yayi, ya je fatauci a garuruwan Sham, yana hanyar dawowa zuwa garin Makka yana dauke da dukiya ta amana ta Qurayshawa. Wasu jama'a daga garin Madina suka kama shi suka kawo shi garin Madina. To a lokacin nan ya samu ya sulubi da shi da wasu mazaje daga cikin Qurayshawa sun gudu. Amma da ya je sai ya kasa shiga garin Makka saboda tunanin dukiyar mutane wacce aka kwace a hannunsa. Da haka Abul As ibn Rabi sai ya sake dawowa garin Madina ya shigo cikin dare. Sai da ya bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho masallaci, shi Abul As ibn Rabi sai ya shiga wurin matarsa Zainab wato irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya je sai ya gaya mata da abin da ya kawo shi, amma yana so ta bashi amana wato ta amintar da shi kada a kashe shi. Yadda kuma sai da ta bari an idar da sallah, gari ya yi tsit an idar da sallah, sai ta leko cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce Abul As ibn Rabi mijina yana karkashin kulawata kada wani ya taba shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam an idar da sallah sai ya ce wa sahabbai har sami'tum ma sami'tu, shin kun ji irin abin da naji? Suka ce kwarai ku ya Maiki alayhi salatu wassalam. To sai ya ce amma wallazi nafsi biyadihi ma alimtu bizalika hatta sami'tuhu kama sami'tu yajiru ala almuslimina adnahu, yace wallahi ina rantsuwa da ubangijin da ya busa min numfashi ban san komai ba game da wannan abin da kuka ji ta faɗa, ban san mutumin nan ya shigo garin nan ba, ban san kuma sun shirya wata magana da shi da matarsa ba, ni ma ji ne kamar yadda yanzu nan kuka ji. To sai dai mu jama'ar musulmai karaman cikin mu ma yana iya bada aminci wato a bisa dukkan jama'ar musulmai in yayi alƙawari a madadin dukkan jama'ar musulmai to alƙawari yayi. Daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigo wajen Yassa sai da Zainab sai ya ce mata ki girmama wannan bakona ki, amma kada ki bashi dama izuwa gare ki domin ke baki halatta gare shi ba tunda shi mushriki ne. An ce kin yin aure ta yi saboda san mijinta, shi kuma yana can garin Makka bai musulunta ba amma ya ki yin aure shi ma saboda yana san matar shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira jama'a da suka ji wannan yakin wanda aka kamo wannan kayan, yace to abin da nake so da ku wannan mutum da kuke gani sarki na ne kamar da kuka sani, kuma ni ban san wani abu game da shi ba sai alkhairi mutum ne shi mai cika alƙawari kuma ban taba jin wani mummunan abu ya faɗe shi game da ni ba dan haka in kuna ganin za ku iya to ku ba ku mayar mishi da dukkan abin da kuka karba daga gare shi na dukiya amma kun ga ba za ku ba shi ma ba ku yi laifi ba ko ku cancanta da haka da suka ce ya rasulullahi za mu mayar mishi da komai daga nan sai suka dawo mishi da dukkan abin da suka karba daga gare shi har igiya har goran shan ruwa kai har kofi komai da komai kuma kankantar abu sai da suka dawo masa da shi suka tara mar dukiyar shi kamar yadda take shi kuma ya dawo garin makka ya ba wa kowa kayansa bayan ya bayar da wannan amana sai kuma ya juya gurin mutanen makka sai ya ce musu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi yace na shaida baba mutanen da sai Allah kuma na shaida cewa lalle annabi muhammadu manzon Allah ne yace wallahi baba abin da ya hana ni shiga addinin musulunci tun farko ba ce tsoron munan zato da za ku yi min ku ce na shiga addinin musulunci ne saboda neman yardar matata yanzu kuma dalilin da yasa ban karba addinin ba tun a baya tun sanda na shiga garin Madina saboda tsoron karku ce na yi haka ne don in cinye muku dukiya don haka ga dukiyar ku na dawo muku ni kuma yanzu musulmi ne na shiga addinin musulunci daga nan sai ya dawo garin Madina ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai bishara da cewa shi yanzu ya riga ya musulunta kuma musuluncin shi yayi kyau kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo shi da matar shi Zainab bisa wancan auren da aka yi musu tun na farko wasu malaman kuma daga cikin malaman tarihi sun ce a'a sai da aka canza wani auren aka sake daura musu sabon aure amma dai waccan maganar cewa ba yi musu sabon aure ba tsohon auren ne aka tabbata a kan shi to shine abin da yafi tabbatuwa suka rayu sabuwar rayuwa a garin Madina a cikin musulunci baki ɗayansu sai da Zainab radiyallahu anha ta zauna cikin biyayya ga ubangijinta da kuma wannan miji nata tana a bar siffantuwa da dukkan halaye na karamci da fifiko sun zauna har tsawon cikakkiyar shekara da ƴan wasu watanni tare da mahaifinta sallallahu alaihi wasallam da kuma mijinta da ƴaƴanta guda biyu Aliyu da Umamatu to wannan jinyar da ta samu tun wannan barin nan da ta yi sanadiyar faduwa daga kan raƙumi wanda wannan kafiri ya turo ta to jinyar nan bata rabu da ita ba shi sai jinyar ta rika yin tsanani ta rika tsananta hadai daga ƙarshe ta zama ita ce dalilin rasuwarta radiyallahu anha wa alaihi assalam yayin da sayyida Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata arba'in cikin rabuwa da ita bayan ciki mai yawa kada cewa ita ce babbar ishi ita ce ishi ta fari Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wasu mataye daga cikin matayen Madina akwai wata sahabiya mai ilimi ana kiranta Ummu Abiya ita ya kira shi ta zo ta wanki wannan ya tashi har yake ce mata ku wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai sannan ku sanya kafur wato wani abu ne mai kamshi haka kamar dai kafur dai wannan namu na yanzu ku sanya shi a cikin ruwan a wankin karshe da za ku yi mata idan kun gama wankanta sai ku sanar da ni da suka gama wankanta sai suka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su rigar shi wato kamar alkyabba shi haka ya ba su yace to wannan kuma ku sanya mata zama ita ce ainihin abin da za ku lullube ta da shi kafin kuma a sa mata wasu kayan a sama wannan hadisin yana nan a cikin Sahih al-Bukhari da kuma Sahih Muslim da Sunan Abi Dawud da Sunan Nisa'i wannan ita ce sayyida Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda na faɗa tun da farko ƴaƴanta guda biyu ne ta haifa akwai Aliyu ibn Abil As akwai kuma Umamatu bintu Abil As shi Aliyu din ya rayu har zuwa shekarar budin Makka shekara ta takwas kenan bayan hijira ita kuma Umama ta rayu har zamanin bayan wafatin Nana Fatima radiyallahu anha sayyidina Ali ya aure ta bisa umarnin Nana Fatima an ce ita kanta Nana Fatima ita mishi umarnin cewa an ta rasu ya auri yar gidan yayarta to hakan kuwa aka yi ya auri ita Umama kuma har ma sun haihu wannan yana daga cikin fifiko da ma'aikiyar salatu wasallam ya samu sama da yawa daga cikin annabawa da yammu sanawa saboda an samu daga cikin annabawa da yammu sanawa akwai waɗanda za ga annabawan ne ko manzanni ma amma a cikin ayansu akwai kafirai misali kamar annabi Nuhu alaihi salam duk wannan shekara 950 da yayi yana wa'azi ba sun ƴaƴan shi ma akwai wanda bai gaskata shi ana ce mishi Kan'an kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan shi gaba daya kaga a rana ɗaya dukkanin su suka musulunta haka nan a cikin matan annabawa da musulunta akwai waɗanda ba su musulunta ba kamar annabi Nuhu da annabi Lut alaihi wassalam kowannen su matar shi bata musulunta ba wannan sunanta wahila wannan kuma sunanta wa'ila amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi dukkanin su mu'mine ne bayan ma cewa dukkanin su mu'mine ne ko kuma dukkanin su malamai ne kamar sai da Aisha ana bayani ilimin ta ma kai sai ka dauka ko a cikin sahabbai maza babu wani kwaya daya zaka ce ga wannan ilimin shi ya kai kamar nata ana bayani a fadin ilimin ta sai da ya zama hatta sahabbai radhiyallahu anhum in abu ya kauri tsakanin su wannan yace kaza ne wannan yace kaza ne to kadai in ana nema a samu hukunci na karshe sai a je gurin Nana Aisha da an tambaye ta za ta warware abu cikin sauki Allah ya bata fahimta da kuma fiqhu mai zurfi to su ma ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ko fiye da haka ma wajen ilimin da kuma fahimtar addini dalilin da yasa duk ba za a san wannan ba saboda ba su rayu ba ne rayuwa mai tsawo a bayan ma'aikiya da siratar sau domin ba a fara rubuta abubuwa na ilimi ba sai zamanin sayyidina Umar daga nan ne aka fara rubuta abubuwa na ilimi a za ka ga duk sahabban da suka rasu kafin zamanin sayyidina Umar zai wahala ka ji an ce ga hadisin su in ma ka ji an ce ga hadisin wani sai ga hadisin nasu kaɗan ne kamar sayyidina Abubakar ya riga kowa zama da ma'aiki alayhi salatu wassalam in ba sai na albu babu wanda ya riga shi zama da ma'aiki alayhi salatu wassalam to amma duka hadisan sayyidina Abubakar na jin ba su guda 100 ba ba lalle ne ma su kai 100 din ba kamar dubu Abu Huraira yana da wajen 5000 da wani abu Abdullahi dan Umar yana da 2500 da wani abu Abdullahi dan Zubair shi ma yana da nashi ga irin su Jabir suna da sama da guda 2000 irin su Abu Sa'id al-Khudri irin su Abdullahi dan Abbas duk wannan suna da hadisai da yawa amma haka sai na Abubakar sai ka ji hadisan sa ɗan kadan saboda rayuwar shi da bata yi tsawo ba da yayi tsawon rai ya kawo kamar irin su shekara 40 bayan hijira shekara 30 bayan hijira da ka ji zubar ilimi mai yawa saboda abubuwa da yawa za a samu gara'ibu da yawa a gun shi waɗanda ya gaggani wanda wasu ba su gani ba tun daga kan mu'jizat na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa khasa'is na ma'aiki alaihi salatu wasallam da wasu hukuncen yakan zama ya ga abin da wasu ba su gani ba saboda mai saboda tsawon tarayyar shi da kuma keɓantuwar shi da ma'aiki alaihi salatu wasallam ha ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ai an zo za a wanke shi sai ake tunanin to shin yanzu za a cire masa riga ne a tsareta shi irin yadda ake wa kowa suna cikin wannan taraddudin kawai sai suka ji murya ba sa ganin mai magana ana ce musu kada ku tsareta shi kul da shi haka suka aka wanke shi da rigar shi da duk suturar shi a jikin shi sallallahu alaihi wasallam da aka zo ana bayanin ina za a binne shi wasu suna cewa a kai shi baqiya ana dai ta tunane-tunane dai kawai sai sayyidina Abubakar ya zo ya ce ai na ji shi ya gaya min wata rana ya ce mu jama'ar annabawa ana binne mu ne a daidai gunda Allah ya karɓe ruhin mu saboda haka shimfiɗar da yake kwanci a ɗakin Nana Aisha radhiyallahu anha kawai ɗauki shimfiɗar aka yi sai aka tona kabarin a wurin shi kenan bayan an binne shi sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ya sallace shi ubangijin shi ne subhanahu wa ta'ala Allah ne ya fare mishi sallah sannan sai kuma mala'iku suwa mala'ikun kowa shi kadai ya zo ya wa sallah ba a yi limanci ba to waye isa ya yi limanci babban limami yana go amma wanda ya sai limanci kai yanzu zaka ce kai limanci malamin ka yana go kai yanzu ka kai limancin ai ba za ka fara ba malamin ka na gun ko malamin malamin ka ma yana gun ai kai ba kai suka yi limanci ba to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine limamin kowa shine malamin kowa shine shugaban kowa aga to waye isa yayi limanci a sallaci mai kuma sallar ma Allahumma ghfirhu warhamhu zaka ce Allah man kana musina fasifi isari lakaci ba haka bane sallar sai dai kawai dai kokai mashi salati ko ka fadi wani abu amma dai ba dai wannan ba saboda zaka sallata wanda ake sallata wanda ke da zunubi ce nake roƙar Allah ya gafarta mar to wannan bai da zunubi me zaka ce Allah ya mar saboda haka farko wanda ya sallace shi Allah ne subhanahu wataala dan sai malaika jibril sai sauran malaikun nan guda goma dan sai sauran malaiku alayhi salatu wassalam kowa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai da malaiku suka gama sallah suka gama yin tasu sannan sai kuma sahabbai radiyallahu anhum kowa shi ɗayansa zai zo shigo ya masa sallah ya fita sai dai ka shigo kawai kai gaisuwa kai salati kai sallama gare shi ka fita to me zaka ce ai babu ato ai inda dauda take ai nan ake sa sabulu amma nan kuma in go ne wanda yafi kowa yafi ko ina tsarki yafi kowa tsarki shin da shi bai taba wa Allah laifi ba ko da gangan ko da mantuwa bai taba wa Allah laifi ba sallallahu alaihi wasallam me zaka roƙa mar agun Allah kai ka isa zaka roƙa mar wani abu agun Allah shi da shi ake kamun kafa ana neman abu agun Allah annabawa ma da shi suke kamun kafa su nema agun Allah sallallahu alaihi wasallam da ba abin da zan yi Allah sai dai mu gode mishi ni da Allah bi so mu da wannan dimbin alkhairin ba sai yayi ka a can wani zamani can da ba kana nan a musulmin mu'minin amma sai Allah yayi ka in ga dawa da sai yayi ka can baya ko zamanin annabi Musa ko zamanin annabi Hud ko kuma can sama zamanin sa annabi Idris ko can wani zamani dai amma da Allah ya soka da samun alkhairi mai yawa sai yayi ka a wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana alkhairi mai yawa mun kuma gode mishi Allah ya bamu sabati Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ya kara mana riko da sunnar maiki alaihi salatu wassalam Allah ya kara mana san shi da girmama shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana san iyalan gidan shi da sahabban sa da koyi da su Allah ya kara mana riko da alqur'ani da biyayya gare shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المدى الان الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين